Gwamnatin jihar Anambra kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana fushi tare da yin alawadai ta harin da wasu ƴan bindiga suka kai kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an ofishin jakadancin guda biyu da ƴan sanda biyu a yankin Obaru a yammacin jiya Talata. Rundunar ƴan sandan jihar Anambra da ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da cewa maharan sun cinna wa gawarwakin jami'an da motocin su wuta.
That is even coming at a time when the state has started enjoying an improved security situation.
A cewar Mr. Christian Aburi mai kakakin gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar Anambra ta yi fushi sosai da wannan al'amari da ke zuwa a lokacin da jihar ta fara more ingantuwar yanayin tsaro. Gwamnatin jihar ta yi alawadai da wannan harin, kuma ta sha alwashin sai ta zaƙulo duk waɗanda suka aikata wannan ta'asar daga duk inda suka ɓuya. Yanzu ƴan sanda sun ce aiki na ci gaba da gudana a ƙaramar hukumar Obaru inda harin ya auku, kuma kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba a kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba.
Operation is still ongoing. There's serious operation going on in Obaru. As soon as I get more information, I'll get back to you.
Aiki na gudana, ana nan ana gudanar da aiki na gaske a can garin Obaru, kuma da zarar na samu ƙarin bayani zan kira ka. Inji kakakin rundunar ɗan sandan jihar Tochukwu Ikenga. Tuni fadar White House ta Amurka ta bayyana cewa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ƴan Najeriya ne al'amarin ya rutsa da su, kuma babu wani ba Amurka cikin waɗanda harin ya shafa. Karamar hukumar Obaru dai na ƙara ƙaurin suna a jihar Anambra da ke fama ainun da ayyukan ƴan bindiga. Saboda ko a watan Afrilun bara, wasu ƴan bindiga sun kai hari ofishin ƴan sanda a garin Atani da ke ƙaramar hukumar, inda suka hallaka ma'aikata hudu. Alfonso Shukurigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.